Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 24 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, shugabannin majalisun dokokin jihohin kudu maso yammacin kasar sun gudanar da wani taro kan rundunar tsaro ta Amotikun. Muna tafa da ƙarin bayani. To kamar kowace ranar Juma'a, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Jamhuriyar Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A nan Amurka an gano wata mata wadda ita ce ta biyu da ta kamu da cutar coronavirus a yau Juma'a, a cewar jami'an kiwon lafiyar kasar. Matar yar birnin Chicago da ke jihar Illinois, ranar 13 ga watan nan na Janairu ta dawo daga birnin Wuhan na China, tana nuna alamomin kamuwa da mummunar cutar mai shafar numfashi. Amma sai bayan 'yan kwanaki ta sanar da likitanta cewa ba ta da lafiya. Ana da kyautata zato a garin Wuhan, babban birnin lardin Hubei, a nan mummunar cutar ta fara. Rahotanni sun bayyana cewa matar mai kimanin shekaru 60 da haihuwa na samun sauki, amma tana kwance a asibiti saboda kokarin dakile yaduwar cutar, a cewar Dr. Allison Arwadi, shugabar hukumar lafiyar Chicago. Yanzu haka dai ana sa ido akan mutanen da suka yi hulɗar kudda matar. A Amurka dai yau Juma'a ce ranar ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a majalisar dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a majalisar dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatoci ba akan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace, wato tsige Trump daga mukaminsa. Shugaban kwamitin neman tsige Trump a majalisar wakilan kasar, Gerald Nadler, ya kira kalaman da Trump ya yi da ke cewa ba za a iya tsige shi ba saboda ya zarta ka'idar ikon kujerarsa a matsayin mummunan shashanci.
The Constitution is not a suicide pact. It does not leave us stuck with presidents who abuse their power.
Nadler ya ce kundin tsarin mulkin Amurka ba wata yarjejeniyar ku zo mu mutu tare ba ce. Kundin bai yarda mu ci gaba da kasancewa da shugabannin da ke saba ka'idar aikinsu ba ta hanyoyi da yawa da suke barazana ga tsaro da demokradiyyar kasarmu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban mutane sun fantsama akan tituna a tsakiyar birnin Bagadaza a yau Juma'a don gudanar da tattakin da aka yi wa lakabi da tattakin mutane miliyan ɗaya. Jama'ar sun ɗauki tutocin Iraki da kuma allunan da aka yi rubutun ƙin jinin kasancewar dakaran Amurka a kai. Da yawa daga cikin mutanen sun sanya fararen tufafi, abinda ke nuna yadda suka kudura aniyar ganin ko dai sojojin Amurka sun bar Iraki ko kuma an kore su daga ƙasar. Wani sanannen malamin addinin Shi'a, Muqtada al-Sadr, shi ne ya yi kiran mutane miliyan ɗaya su fito gangamin don nema a kori dakaran Amurka bayan da wani hari ta sama da Amurka ta kai ya kashe Qasem Soleimani, wani babban janar ɗin Iran, a ranar 3 ga watan nan na Janairu. A wannan shekarar a tashar jiragen saman Bagadaza. Wasu mutane su shida su ma sun mutu sakamakon wannan harin, ciki har da Abu Mahdi al-Muhandis ɗan Iraki, wato mataimakin kwamandan ƙungiyoyin mayakan 'yan Shi'a da ake kira Popular Mobilization Forces. Wani alƙalin kotun gwamnatin tarayya ya yankewa wani mutum hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekaru 19 saboda rawar da ya taka a wasu hare-hare da aka kai akan wasu gine-gine a Amurka da ke birnin Benghazi a shekarar 2012 da suka yi sanadiyyar kisan Amurka guda hudu, ciki har da jakadan Amurka a Libya Christopher Stevens. Wani gungun masu taimakawa alƙali shari'a ne suka tabbatar da laifin Mustafa al-Imam a shekarar da ta gabata. Hukuncin da aka yanke wa Imam zai isar da sako mai karfi ga duk masu yunkurin aikata irin waɗannan munanan laifukan, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa. Shi ma wani lawyer Amurka, Jesse Liu, ya ce hukuncin na Imam wani abu ne da ke nuna cewa kare rayukan Amurkawa da ke cikin ƙasar kuma a wajenta, farar hula da kuma sauran jami'ai shine babban muradinmu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, shugabannin majalisun dokokin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar sun gudanar da wani taro a garin Ibadan na jihar Oyo, inda suka tattauna akan yadda za su gyara dokar da ta kafa rundunar tsaro ta Amotikun da gwamnonin yankin suka kaddamar da ita domin ya zama ta yi daidai da dokokin kasar. Ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya aiko mana daga Oyo.
Shugabannin majalisun jihohin kudu maso yammacin Najeriya shida, Osun, Oyo, Ogun, Ekiti, Lagos da Ondo sun yi wani taro a Ibadan don tattauna yadda za su kafa dokokin da za su marawa dogarawan tsaron Amotekun da gwamnonin shiyar sun ka kaddamar a kwanakin baya. Shugaban kungiyar kakakin majalisun dokokin Najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar Lagos, Honorable Mudassiru Obasani, ya jagoranci taron gabannin majalisun jihohin kudu maso yammacin Najeriya a Ibadan.
We have a bill, we process it, it goes through first reading, second reading, public hearing, the third reading, and at the end of the day we come for the governor's assent and it becomes law. Amotekun is in existence and we are wishing Amotekun long life.
Honorable Mudassiru Obasa ya ce sun kirkiro da dokar dogarawan Amotekun, an yi mata karatu na ɗaya, na biyu da na uku, kana sun ji tabakunan jama'a daga nan sai suka ji ta bangarorin gwamnonin su, sai ta zama doka. Dogarawan Amotekun sun kankama kuma suna yin musu fata ta gari. Shi ko shugaban kakakin majalisun jihohin kudu maso yammacin Najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar Ondo, Honorable Bamidele Olewologun, yace tabarbarewar sha'anin tsaro a kasar nan tamu a shekarun da sun ka gabata ta kawo damuwa ga kowa da kowa. Yace Amotekun ta sami amincewar shugabannin jama'a shiyar kudu maso yammacin Najeriya, ciki har da sarakunan gargajiya, 'yan siyasa da shugabannin jama'a.
The worst security situation over the past year in our country has indeed become worrisome and serious concerns to all.
Shugaban majalisar dokokin jihar Oyo, Honorable Debo Ogundoyin, ya ce wannan taron shugabannin majalisun dokokin kudu maso yammacin Najeriya ya zo daidai a cikin lokaci kuma ya dace. Sauran abubuwan da an ka tattauna a taron dai sun hada da yadda za a inganta tattalin arzikin shiyar kudu maso yammacin Najeriya da dai sauransu. Dukkan shugabannin majalisun dokokin na jihohi shida na kudu maso yammacin Najeriya dai sun amince su kafa doka don tamarawa dogarawan tsaron na Amotekun ta yadda za su kama aiki gadan-gadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton. Masu sauraro, yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar.
Shalom. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mun sami kira daga jihar Zamfara, waye a kan layi? Hello, ka daga murya ka bama jinka.
Na jihar Rawaga daga Zamfara.
To, menene ra'ayinka ko kuma wani batu ne ya sha maka kai yau?
Gaskiya wallahi na dade ina ta son in kama ku, babba na kama ku, amma yau na kama ku daga yanzu shine zan insha Allah zan yi kirin kawun ganda zan ga muku zan fadi. Nagode, a tashi lafiya.
To, muwa mun gode sosai. To, yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye a kan layi? To, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau dai kofa a buɗe take domin ku kira ko bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. To, mun sami kira daga jihar Katsina, waye a kan layi?
Sani Abdullahi Gidiya.
To, Sani Abdullahi, muna jin ka.
Gaskiya na dade ina neman gwanta ko samun gwanta, sai Allah sana raji da
su. To, gashi ka same mu. To, wani batu kake da shi?
Batun da nake da shi.
Eh, da ya sha maka kai a nan yankin naku.
Batun da ya sha man kai, gaskiya muna hawa da barayi masu sata mutane da tayar da mutane hankali. Muna roƙon gwamnatinmu na Katsina. Sauran shagabannin nan to Allah su mai da hankali ga wannan abubuwa.
To, mun gode Sani Jibiya.
Abin da zai fara ne.
Hello. To, mun sami kira daga jihar Kaduna, waye a kan layi?
Haji, barka da la'asariya.
Yawa, barka ka dai.
Murtala, Murtala, ana kiran ku da garin Rigasa a Kano tarayyar Najeriya.
To, Murtala, menene yawa na batu kake da shi?
Batun da nake da shi na farko dai akwai sakonni da masoyin ku da ba su samun daman kiran ku. Sun kira mu sun ce mu isan muku da safon ci a kumar ranar shiga shekaru 41.
To, muna godiya kwarai.
Da Alhaji Abuja Rawar Rigasa, akwai Ali Olo da yake tafiyan gari da sai sauransu da yawa. To, madalla. To, kuma Abin zaɓin da ke damuna shi ne cewa abin da muka fahimta rayuwar duniya idan al'umma ya zamanto iyawan ku manyan ku ba sa kishin ku ba su kishin ku to zai zamanto ba ku da wani katabin za ku yi kuma duk kankantan ku inda ya shugabannin ku na kishin ku to za ku ci gaba da wanzuwa yadda kuke so wannan kungiya da aka fito da ita sun gama barazana sun ce ba isa na su ba kuma gashi kan ba hana su ba abin ya ba mu mamaki mu masu zuwa kudancin kasar nan ko a da ma lasuwa ko ya kace direba cikin Lagos ba abin da za mu ba abin da ake dan arewa muna ƙara kiran gwamnatin mu su kafa mana dokoki irin wannan a nan arewa dan kare waɗannan matsaloli na tsaro dama nan ne da ba matsalar tsaro can ba matsalar tsaro amma sun yi wannan kungiya mu nan ba ce kuma da fatan za ku tashi lafiya.
To, mun gode Murtala Rigasa daga jihar Kaduna. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Katsina, waye a kan layi?
Alhaji Tukur masu gonar goro 'yan tumaki jihar Katsina.
To, Alhaji Tukur, menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka kai kake so ka bayyana wa jama'a?
Abin zai zai mutu inna lillahi inna ilaihi raji'un fa Allah ta mana sauki inda abin da ya zafi Allah zai kawo mana magani.
To, mun gode Alhaji Tukur yan awaki. Yanzu kuma mun sami kira daga Ilesha, waye a kan layi?
Wannan alhamdulillah ubangiji Allah ya baku albarka. Assalamu alaikum, laifi kunna.
To, amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, muna jin ka.
Muhammadu Awwal ne wanda ake cewa CCT.
To, Muhammadu Awwal, muna jin ka.
Alhamdulillah, wallahi da ba ina so na yi shekara 5 na so samu lambar ku Allah bai sani samu ba sai yanzu.
To,
abin da nake so don Allah ina roƙon ku don Allah shirin da kuka yi na sakonnin ra'ayin masu sauraro da ina da lambar ku da ke aiko da sako to wallahi ban samu ba. yau jiya na yi saurare in ji ban ji ba wallahi na so in ji so suna da abubuwan da suka san aiko da yawa wallahi ba samu ba
to insha Allah in kana sauraron shirin mu na safi zaka ji suna bayyana lambar kuma insha Allah za mu sanar da lambar ta mu
wallahi ubangiji Allah saka muku da alheri in Allah da ina nan biyo da ku dare da rana insha Allah barki
to mun gode Muhammad Awwal Ilaisha yanzu kuma mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi
muna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to Ayuba muna jin ka menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka kai yau
to alhamdulillah ra'ayina na yau tar'an gwamnatin jihar Bauchi ya kare ya zo karshe kuma an samu wanda ya nasara to fatan mu muna kira mashi sabon gwamnatin jihar Bauchi sanata Bala Abdul Kadir ya hada kai da shugabannin dattawan mu na wakilai su hada kai su tunkari shugaban kasa Muhammadu Buhari akan magana aikin kisan zaki dam idan ya hada kai da dattawan mu na majalisar wakilai da kuma na tarayya suka tunkari shugaban kasa aka mana wannan kisan zaki dam lalle mun ci gaba kuma za a samu daukaka a jihar Bauchi nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi
to mun gode Ayuba Imam kafin madaki daga jihar Bauchi har yanzu dai muna jihar Bauchi waye akan layi
Assalamu alaikum kuna magana da William Ibrahim
Assalamu alaikum salam malam William menene ra'ayinka ko wani batu ne ya sha maka kai
da farko dai ina wa gabaɗaya al'ummar jihar Bauchi murna da cin zaben mu da kuma kawar da mu da kotu da tayi daga waɗannan damuwoyi na shari'a baya da haka kuma a kashin gaskiya sai maganan tsaro a Najeriya al'amarin ya baci har ya kai ga akwai gwamnonin da sun fara zargin jami'an tsaro kuma a mu talakawa ma muna ganin kamar a zahirin gaskiya akwai damuwa ta tsaro daga wajen su jami'an tsaro saboda haka mu a nan gaskiya kawai mun dangana al'amuran mu ga Allah Allah kawai shine mafita amma ba jami'an tsaron Najeriya ba
to mun gode William Ibrahim daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa waye akan layi
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
garba sale ne likita radio nagarin ababun domin jihar Nasarawa mai inkiya mutun na mutane
to malam garba mai mutun na mutane muna jinka
wa to alhamdulillah to da farko dai wannan gidan radio na ku ba shakka mu talakawa muna jinjina muku kuma muna yaba muku kuma ba abin da zai muku ce muku sai dai mu yi muku addu'a domin yanzu yar wayan da na kira ku da ita irin dan 1000 nan ne gashi na kira ku kuma na mika sako na domin kun nuna ku na talakawan duniya ne saboda haka anan talaka lalle ku kune kullun mu kune bakin mu kune komai namu kuma hukumomin mu suna ji kuma lalle suna yin gyara to anan muna yi muku fatan alheri na biyu kuma muna jinjina muku game da duk gudunmuwan da kuke ba wa duniya domin kun zama na daya a duniya Allah ya saka muku da alheri sakonni daga jihar Nasarawa manyan mu suna mika muku fatan alheri to anan kuma zan yi kira game da matsalar tsaro don Allah don annabi kowane dan adam idan ya kasance mai gaskiya ya zama to yana son dan uwansa kuma yana kima dan uwansa abinda baya so duk wani abin da zaka gina dan uwanka to shi ya kamata mu kasance a wannan kasa don Allah masu kame-kame da masu kashe-kashe muna roƙon ku don girman Ubangiji mu tuba duka mu koma ga Allah domin duk za mu mutu mu ga da sakamako
to mun gode malam garba mai inkiya mai mutunta yanzu kuma mun sami kira daga jihar Niger waye akan layi
daga Niger
to daga Niger ko to muna jinka
umma mala ali na daga dogon nuna a cikin shangon rani ya
to mala ali muna jinka
kuma ina muku barka da shekara 43 da fara labari na Hausa a cikin murin America
to muwa muna godiya
ina ba ku labari wani an kamar daga harkar tsaro ne ina so zuwa Allah da annabi kawo da banga malami ya faɗi ke kasashen mu na Africa sun sa akwai yan sa'a da ko ina sun da mu kasashen gadan mu da Najeriya da Niger ina roƙon Allah don annabi ai tare roƙon Allah Allah ka musu jan ga abu kuma duk wanda masu addinci ne don Allah su tsotsi sulhu su ma yan kasana kamar kowa to zama lafiya a sama ta zama lafiya na gode mu dai America ni na umma mala ali daga dogo da tafiya ho Niger
to mun gode malam ali daga jamhuriyar Niger yanzu kuma mun sami kira daga jihar Plateau waye a jihar Plateau da muke magana
Shehu Delene mazauni gangare
to shehu muna jinka
muna muku fatan alkhairi da cika shekara 41 da kafa muryan Amurka
to muwa muna godiya muna
fatan alkhairi Amurka Awa abinda zan iya muku fada kenan a dangane da wannan farin ciki na cike shekaru da kuka yi. Sannan da Allah ina kira ga gwamnati da na ga kaman a plateau an janye soja haka. To kuban ko police ba za su iya rike gurin kaman yanda soja za su rike ba. Don haka ina kira daga hukumomi da abin da ya shafi tsaro da Allah duba wannan gaban.
To mun gode Shehu Gangare daga jihar Plateau. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Jigawa. Waye akan layi?
Musa mai lamba ne daga Sabo jihar Mota.
To Musa mai lamba muna jin ka.
Wato ina kira ga ministan shari'a na tarayyar Najeriya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya da su sake shawara akan wannan kungiya ta Amota ku. Duk masoyin mutum kasar nan ina suke da matsalar tsaro. Lallai ka gwamnati ta yi amita na hito amma ya kamata ta tsawo da na'ama kar ta kuskura ta amince da wannan kungiya. In kuma ba haka ba to wallahi yan arewa da ke can za su san laratu da su.
To mun gode Malam Musa mai lamba daga jihar Jigawa. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna. Waye akan layi?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baban Lazis zai maka barka da yammaci.
To ni ma ina maka barka da wannan lokaci. Muna jin ka.
Alhaji Musa Ngaru mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa Ngaru.
To alhamdulillah ni abin da nake lura da shi mu nan arewacin Najeriya gaskiya akali da Allah in zamu ga kanmu gaskiya gwamnonin mu gaba daya ba sa gane cewa akwai wata matsala ce wani abin ya taso. Yanzu nan a nan jihar Kaduna da Katsina da Zamfara da Sokoto duk ba kashe mutane ake yi ba. Wanda irin yunkuri gwamnonin suka yi wani irin kuri gwamnonin arewa suka yi taro a wata jiha ko a Kaduna ko a Zamfara ko a Sokoto domin a kawo ƙarshen wannan al'amarin. Don haka sai wasu kuma sun taso da wata magana ko kuma zo ana wani surutu mu nan gwamnoninmu kansu kawai suka sani.
Mun gode Alhaji Musa Ngaro. Yanzu kuma mun samu wani kira daga jihar Bayelsa. Waye akan layi?
Muhammad Haruna daga Bayelsa.
To Muhammad Haruna muna jin ka.
Abin da ina roƙon gwamnoninmu na arewa da Allah su sai mu kamu ma irin wannan kungiyar cikin ne da take ne ta dauka. Amma ba a yi kwatun jami'an tsaro. Saboda jami'an tsaro na Najeriya gaskiya ba sa aiki inda kamata ta kama komai. Sai zo din Najeriya yanzu an kashe so da daya a ga barki to iyalan sa ana musu kura kare a barki. Shi yasa ba sa so su dauki matakin da za su yi.
To madalla Muhammad Haruna daga jihar Bayelsa. Da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku. Muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa ƙarfe 3:54. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice. Makon da ya gabata ne dai Ahmad Ahmad shugaban kungiyar kwallon kafa na nahiyar Afirka ya kawo ziyarar aiki na kwanaki uku a ƙasar jamhuriyar Kamaru domin ganin idanuwansa ko gwamnatin kasar za ta iya cimma burinta wajen kammala ayyukan filaye da kuma hanyoyi da masaukin a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru domin ƙasar ta samu damar karɓar ɗan tagwayen wasanni wanda za a gudanar a ƙasar Shan da Kan a shekara na 2021. Bashir Ladan ya yi mana ƙarin haske kan ziyarar da tawgar suka kawo a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru.
Alhamdulillahi zuwan wato shugaban kungiyar kwallon kafa na ƙasar nahiyar Afrika Ahmad Ahmad nan Kamaru zuwa ne da ya kunshi abubuwa da yawa. Da farko dai sun zo duba ya ci gaban ayyuka suke kasan a shekara ta 2019 Kamaru da za ta hada wasan kwallon kafa na Afrika gabaki daya. To hakan bai yiwu ba kasancewan cewan basu kammala ayyuka ba kuma wato yadda aka ga yanda gine-gine na filayen wasa da kuma wuraren kwana da asibitoci ita kungiyar kwallon kafa na Afrika Afrika ta duba ta ga cewan kasar Kamaru ba za ta iya cimma burinta a wannan lokaci ba, shi aka daga zuwa shekara wato shekara ta 2021. To shi Ahmad Ahmad da yazo kenan, kaga abu na farko da suka zo duba kenan, kasancewa hakan in sun ga cewa lallai a yanzu kan an ci karfin aiki, shi abokin aikin sa wato Konsta Umari yake cewa ma ai a yadda ya ga ayyuka yanzu Kamaru ta riga ta cimma kaso 90 cikin 100 akan shirye-shirye. To kaga wannan yana nuna cewa lallai mutanen Kamaru suna kan hanya wato zamu ce madaidaiciya wurin cimma burin su. Abu na biyu kuma dama suna buƙatar wato a duba kan wato wani lokaci ne kamata a buga wasan kwallon kafa ne. A da dai an tsayar akan daga watan Yuni zuwa watan Yuli, wata na shida kenan zuwa na bakwai. To shi zama cewa a Kamaru a wannan lokacin in a damuna ake ruwa na zuba sosai sosai a duk faɗin Kamaru, don haka kuma hada wasa a wannan lokacin zai yi wuya. Shi aka mayar da wannan, aka dada wato kalanda baya akan cewa za a yi wasa kamar yadda da kungiyar kwallon kafa take ta saba yi wato a watan January kenan da zuwa February. To a hakan aka tsayar. To amma abin da ya gan kaman asibitoci koko wuraren kwana wato su hotel, to nan kam Ahmad Ahmad ya nuna dai farin cikin sa haka. To a yanzu dai muna dai jira mu ga ya abin zai kasance, amma kuwa inda abubuwa suke tafiyar nan, to muna fatan dai Kamaru za ta cimma burinta insha Allah.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da shirin labarin wasanni. Yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaru, amma wannan karan a takaice.
A takaice, a nan Amurka an gano wata mata wadda ita ce ta biyu da ta kamu da cutar coronavirus a yau Juma'a, a cewar jami'an kiwon lafiyar kasar. Matar a birnin Chicago da ke jihar Illinois, ranar 13 ga watan nan na Janairu ta dawo daga birnin Wuhan na China, tana nuna alamomin kamuwa da mummunar cutar mai shafar numfashi, amma sai bayan 'yan kwanaki ta sanar da likitanta cewa ba ta da lafiya. Ana da kyautata da zato a garin Wuhan, babban birnin lardin Hubei, annan mummunar cutar ta fara. Har ila yau a Amurka, yau Juma'a ce rana ta ƙarshe da 'yan Democrat ke gabatar da muhawara a majalisar dattawan ƙasar game da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Ko da yake da wuya a ga laifin Trump a majalisar dattawan da 'yan Republican suka fi yawa, amma wannan bai hana 'yan Democrat yin kira ga sanatocin ba akan su yi abin da su 'yan Democrat ɗin suka ga ya dace, wato tsige Trump daga mukaminsa. Dabban mutane sun fantsama akan tituna a tsakiyar birnin Bagadaza a yau Juma'a don gudanar da tattakin da suka yi wa lakabi da tattakin mutane miliyan 1. Jama'ar sun dauki tutocin Iraki da kuma alluna da aka yi rubutun kin jinin kasancewar dakaran Amurka a kai.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. See you.